kokarin magance matsalar tsaro da garkuwa da mutane da ake akan manyan tituna. Gwamnatin jihar Borno ta bayyana nauyin sake shimfiɗa wata hanya da tashi daga garin Maiduguri zuwa garin Bama da ta dangana da wasu ƙasashen Afirka. Gwamnatin jihar Borno Professor Fafagan Umar Zulum yace wannan hanya na gwamnatin tarayya ne, amma gwamnatin sa za ta sake shimfiɗa wannan hanya don magance matsalar tsaro da taimaka wa mabiya waɗannan hanyoyi.
Wannan hanyar ce da aka shimfiɗa tun 1964 ta tsawon kilomita 65 ne daga garin Maiduguri, an kuma yanke kwanaki 915 a matsayin ranar da ake sa ran za a kammala sake shimfiɗa wannan hanyar. Gwamnatin jihar Borno Professor Babagan Umar Zulum ya ce an da ya keɓe naira biliyan 5 na soma wannan aiki daga ƙarshen ma'aikatar MCRP.
Kowa ya san ingancin wannan hanya, don saboda wannan hanya zai je banki, za a bude banki, mutane su fara kasuwancin su, mutanen Cameroon da Najeriya duka su amfana da wannan hanya.
Honorable Mustapha Gubiodi shi ne kwamishinan ma'aikatar sake gine-gine na tsugunar da jama'a, wanda ya bayyana muhimmancin aikin hanya kamar haka.
Wannan hanya babban hanya ne wanda ya kai daga Maiduguri har zuwa Central Africa da Sudan da Cameroon da wasu ƙasashen Afirika. Wannan hanya dama babban hanya ne wanda aka yi shi tun shekaru da ya wuce, kuma yana da manjara sosai. Da yamma Allah yau ne lokacin sa yau za a fara hanya. Idan Allah ya da an gama wannan hanya, ai ƙarfin insecurity ma zai ragu, ko bayan haka zirga-zirga a tsakanin wannan ƙasashen zai karu. To in zirga-zirga ana zirga-zirga, samun kuɗaɗe shi gaba zai karu.
Haka zalika gwamnatin jihar Borno ta ce za ta haɗa kai da jami'an sojan Najeriya na sake gyaran hanyar tashi daga garin Maiduguri zuwa Dambuwa, wanda aka daɗe ba abinta sakamakon matsalar rigingimun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Gama abin da kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai na jihar Borno Honorable Babakura Abu Jatau ke cewa,
to wannan hanya din su ma'aikatan ayyuka da ke cikin jihar Borno tare da hali gida da jami'an tsaro za su yi.
Gwamnatin jihar Borno ta kuma soke kungiyar wata hanya da ta bara tun shekaru tara da suka gabata, wanda ce yanzu haka ya wuce kashi 30 ba cikin ɗari na wannan aikin. Za ka biya wata kamfani da ake kira Hijab, har ma aka nemi kamfanin ta dawo da wasu kuɗaɗe. Ga dai abin da kwamishinan ayyuka na jihar Borno take nema sale ke cewa game da kungiyar aikin.
Bayar tun shekara 2012 sai kamar misali shekara 9 kenan, wanda za a yi ya kai kilomita kusan 20 a cikin garin Maiduguri. To an ba da wannan kwangila tun shekara 2012 da na faɗa, akan za a ƙarisa a cikin shekara 2, wato sati 24. Har a yau da muke magana aikin nan bai kai kashi 50 ba, wato ta yayi kawai kashi 30 da ɗan kai kaɗan, kuma an ba shi dimbin kuɗi mai yawa. Yanzu a haka da za mu tsayar da kwangilan, an yi lissafi ya kamata zai mai da kuɗi ma gwamnati fiye da miliyan 600.
To yanzu ya za ku yi da wannan aiki, ko za ku yi da kanku, ko kuma za ku ba da shi ne kai tsaye ga wani ɗan kwangila?
Ba zai yi kyau a ce an kwace daga wani ɗan kwangila a sake ba da kwangila ba. Initial kwangilan an bara kan biliyan 600,000 da miliyan 700.
Rashin kyakkyawan hanyoyi yana ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ake fuskanta a jihar Borno, musamman ma ga manyan hanyoyi da suka haɗa jiha da jiha da kuma ƙasa da ƙasa. Da miyagu kan yi amfani da shi wajen farma matafiya. Haruna Dauda Diyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.